rabe-raben da ake ma mata abin nan mun karanta ba a raban kwana da baiwa haka ne ko kuma miji baya azalo wato wurin jima'i ya cire azzakarin shi zubar da maniyin shi a waje ga ya sai da izininta har muka yi bayani cewa duk lokacin da aka samu matsala ko ana bukatan wato ƴaƴa sun macitan Allah ya mata azzakin haihuwa a jere ana bukatan a samu jinkiri to sai an samu ittifaqin miji da mata wanda ya janye kuma shari'a tana goyon bayan shi a cikin su idan mutum yana son jinkirin haihuwa ya ce matan shi to ina so kai kin ga kina haihuwa a jere a jere mu sa wata hurhudu zan rinka azalo ne wajen jima'i zan rinka zubar da maniyi na waje ko kuma yaje na so mata kwaya ta zama ya kwaya yana ta mata yana mata dure suka yi ittifaqi za a yi dure na kwaya to in ta yadda ya yadda to shikenan amma in yace in tace bata yadda ba to shari'a tana goyon bayan ta kamar yadda yace zo su ce mishi tana so a samu jinkiri sai ce bai yadda ba to shari'a tana goyon bayan duk wanda bai yadda ba to shari'a ita ta karkata zuwa gare shi amma in sun hadu to kuma an yadda musu mun karanta cewa in baiwa ce kuma sai an gaya ma ubangidanta cewa ana son jinkirin haihuwa in ya yadda shikenan to idan ana azalan nan koko ana shan kwaya kuma sai ta samu ciki fa sai ta haihu to dan mai azalan ne duk da baya zuba maniyi cikin farjinta a waje yake zuba maniyin sa to in ta samu ciki ta haihu to dan shi in koye in ta da awan dan shi ne shi kuma yadda an tsuntowa ne ko mun karanta wani fa in da adu wiladatuhu wa da iltiqatuhu fal qawlu qawluha idan ta da awan dan shi ne yace a'a ke wannan dan ina kika tsunto shi yace a'a ai danka ne to fal qawlu qawluha maganar ta za a yi aiki da shi dan shi ne dan yana azalo ko ya bata kwaya to ya wani dan ma yana welcome da kwayan ya duro da kwayan a hannu kamar yadda labari yake iske mu ga masu karban haihuwa sadaka kuma yake cikin surriya mun yi bayanin wannan surriyan da muka karanta ba wancan surriyan da muka karanta ne ba a bangaren aure wannan surriyan ana nufin sadaka in ta samu ciki ita kadai za a tambaya ubangidanta in yace ke ina kika tsunto ciki tace a'a ai naka ne in suka yi sabani to ba ma za a saurare shi ba tambaya dai ko za a mai sadakan ka ne kana kwanciyar ita sai yace eh amma ai na rabu da kwanciyar ita na kai wata 10 ko kallon shi ba za a yi ba ita kadai za ce kai bayani kai rantsuwa an ta gama to dan shi kuma wajen jin dadi da mata to mutum zai ji daɗi da matan shi yadda ya ga dama mun karanta wannan amma kada ya zo mata ta dubura kada ya sa azzakarin shi cikin duburanta kuma duk wanda aka samu ya yi jima'i ya sa azzakarin shi cikin duburan matarsa ya yi fa alfasha to wannan za a yi mishi horo to amma ko hakan ya yi duk wani hukunce-hukunce na jima'i ya fada mishi muka ce banda fai'atul muli banda ihlalul mabtuta su biyu ne kadai ba su shiga ba fai'atul muli shine wanda ya rantse wallahi tallahi ba zan kara jima'i da mata na ba aka kira shi aka mai fada aka ce lalle ka je ka jima'i da ita da ya tashi jima'i da ita sai ya jima'i da ita ta duburanta to wannan bata halatta mushi bai warware wannan rantsuwar mu sai ya saru da ita farjinta to sannan wannan matakin ya kau mabatuta kuma wanda aka sake ta saki uku to dan mutun ya sadu da matan ta dubura bai ba ta farji wato bata halatta ma wancan ba in banda waɗannan guda biyu sauran hukuncin sun tabbata sai ya ƙari ke da layi guda biyu sai mu karanta shi sai mu dakata fa in nashazat wa'adaha in mata ta kangare to ai mata wa'azi me kangarewa shine ta janye daga jima'i ta kirkiro kirkire-kirkiren ta sai ta ki yadda mijin ta ya kwanta da ita kamar yadda muka karanta kuma a baya duk mace da ta janye daga jima'i to bata da sauran haƙƙi ko ƙwara ɗaya kan wannan mijin wurin zama abinci ruwan sha sabulun wanka wanki komai bata da haƙƙi ko kwaida bayan haƙƙin ya faɗi kuma wa'azi haye mata wa'azi fa in istamarrat hajaraha in ta ci gaba da kangarewa to ya kaurace mata ba ta kaurace ba to shi ma ya kaurace fa in tamadat in ta ci gaba ta ce a gayas ta ci gaba darabaha gayar mubarrahin to ya duke ta amma ba duka mai kare kashi ba wa idza qabuha bainahuma in al'amarin ya ci gaba da lalacewa yi muni shine qabuha al'amari ya lalace yi muni umira almutaaddi me ketare iyaka a umarce shi bi izalatihi ya kauda wannan ta'addancin da yake wato a duba a ga cikin su waye ke tsokana waye ke fadan to a ce ya janye daga wannan tsokana shine bi izalatihi wato ya kauda wannan fa in juhila in aka kasa ganewa wai laifin ta bangaren shine ko ta bangaren ta an kasa ganewa ba asal hakim muhakkamaini alkali ko sarki ko shugaba ya tura masu hukunci guda biyu min ahlihi wa ahliha a ce su kawo dattijo mai hankali a bangaren miji a kawo dattijo mai hankali bangaren mata ya hukumani bil aslahi su je su yi hukunci da abin da yafi kila kaza ma zai yi duk maslaha ne to maslahohin gaba ɗaya wanne yafi to su zabe shi bil aslahi kenan min sulhin to da shi za su yi hukunci sai a gyaru a zauna lafiya aw firaqin ko kuma in sun je sun tattake waje suka kasa gane kan abun to su yanke hukuncin sun raba auren su zo su gaya ma alkali fa yamdi ma haka mahu idan ya zo a wannan wurin ba zai ƙara tambayan komi ba kun hada su kun sulhunta su alhamdulillahi kun kasa mun kasa me kuke gani a raba auren sai ce na raba abinda duk suka yanke to shi zai aiki sai mu tashi fasalin da yake bayani akan idan miji baya nan miji ya faku ba a ganshi ba to yaya za a yi wannan ina ga bai da iskaliya ko wannan babu fa in nashazat wa'daha in ta kan gare mata wazi fa in istamarrat hajaraha in ta ci gaba ya kaurace masa fa in tamada in abin ya ci gaba har wa yau daraba haye mata ya duke ta gairar mubarrahin amma kada ya karya mata kashi wa idza qabaha bainahuma ma bainahuma idan abin da ke tsakanin su ya ci gaba da muni umiral mutaaddi wanda ke laifin a umurce shi bi zalatihi ya daina zai yi matsalan ta bangaren matan ne to ta daina zai yi matsalan ta bangaren mijin ne to ya daina fa in juhila in aka kasa gane waye mai laifi ba asal hakimu hakamaini alqali ya tura masu hukunci guda biyu min ahlihi wa ahliha bangaren shi da bangaren ta ya hukumani bil aslahi min sulhin abinda yafi dacewa daga sulhu sai amfani da shi aw firaqin ko rabuwa fa yamdi ma haka ma hu abinda suka yanke hukunci to sai a zartar alhamdulillah wa nasallu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi